Comendas a cui cui si regastia calma nan esaura a chiquincu calma nan mai matu cargastia mundubi dau cacarsa macada ci da uba Kubar has engas iya shibayana
Ni aikin kada gaskiya kana ta gaskiya komai da zaki shi ki shi da gaskiya ko cikin tafiyar ka o
Ci bacare gastia Chinate in cariama Bacchina gastia Canata ciucina Zalun ci bacare gastia Chinate in gulmama Bacchina gastia Cochikin safiyar ka o kana ta gaskiya a wajen zaman ki kina ta gaskiya
kai aiki ka da gaskiya
gaskiya
kana ta gaskiya
kana ta gaskiya
komai da saki shi ki shi da gaskiya
kina ta gaskiya
cochikin
Rigar kayachi gaskia Wandon dusini gaskia Fular karfichi gaskia Takalmin kusani gaskia Bari gaskia Yamalekegu Bari gaskia Yatalafaku
Kai aikin ka da gaskiya